sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lasariya na yau Litinin 24 ga watan Janairu shekarar 2022. Baba Yakub Makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Maryam da kanin labarai.
Rahotanni da ke fitowa daga kasar Burkina Faso da ke yammacin Afirka sun ce sojoji masu buri sun tsare shugaban Rochma Christian Kabore da mambobin gwamnatinsa. Wakilin kungiyar tarayyar Turai ta EU a fannin harkokin waje, Josep Borrell, ya faɗa a yau Litinin cewa EU ba ta shirin bin sahun Amurka wajen ɗauki iyalan jami'an diplomasiyyar ta daga Ukraine a daidai lokacin da Ukraine ɗin ke zaman tankiya da Russia. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ta WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya faɗa a yau Litinin cewa annobar COVID-19 yanzu ta shiga shekara ta uku. Ya kuma yi kira ga kasashe da su haɗa kai don kawo ƙarshen annobar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa ana zaman rashin tabbas a Burkina Faso, inda rahotanni suka ce sojojin ƙasar sun kifar da gwamnati.
Muna tirda Allah wadda ya da irin wanga irin buri da sojawa suke yi a ƙasar Burkina Faso. Yau ƙasashenmu da yammacin Afirka ana so ne a maida mu kamar zamanin mulkin kama karya.
A jihar Bauchin Najeriya kuma gwamnatin jihar ta sakarwa ƙananan hukumomi 20 mara musamman wurin amfani da kudadensu. Sai dai an ja kunnen sa cewa
su jami'an ƙananan hukumomi su yi amfani da wannan damar yadda ya kamata, kada kuma ya zamana sun samu hali ne wanda za su azurta kansu.
Akwai kuma rahoto akan yadda masunta a jihar Jifa suke kokawa akan matsalolin da suke fuskanta na rashin isasshen tsaro da izinin shiga kogin Chadi. Muna kuma dauke da shirin ilimi da Yusuf Ali Haranje zai gabatar, sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Rahotanni da ke fitowa daga kasar Burkina Faso da ke yammacin Afirka sun ce sojoji masu bori sun tsare shugaban Rochma Christian Kabore da mambobin gwamnatinsa. Kafofin yada labarai sun ce an samu rahotannin kazamin fada a kusa da fadar shugaban kasar da ke Wagadougou babban birnin kasar. Burkina Faso dai ta samu kanta cikin rikici da kungiyoyin 'yan ta'adda masu alaka da Al-Qaida da IS tun daga shekarar 2015. Tsawon makonni dai an yi ta yada jita-jitar juyin mulki bayan da 'yan ta'adda suka kwace wani sansanin soja a arewacin kasar har suka kashe sojoji 49. Shugaba Kabore ya kori majalisar ministocinsa da shugabannin sojojin kasar a watan Disamban da ya wuce a zaman mai da martani akan haram. Wakilin kungiyar tarayyar Turai a EU a fannin harkokin waje, Josep Borrell, ya faɗa a yau Litinin cewa EU ba ta shirin bin sahun Amurka wajen ɗauki iyalan jami'an diplomasiyyar ta daga Ukraine a daidai lokacin da Ukraine ɗin ke zaman tankiya da Russia. Borrell ya yi magana a yayin da ya je wani taron ministocin harkokin wajen EU wanda sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai halarta ta yanar gizo. Borrell ya faɗa wa manema labarai cewa ba za mu yi abin da Amurka ta yi ba saboda ba mu da wani dalili, amma sakataren Blinken zai sanar da mu. Jim kaɗan daga baya, Birtaniya ta ce za ta kwashe wasu daga cikin jami'an ofishin jakadancinta da iyalansu daga Kiev a matsayin mai da martani akan barazanar Russia. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ta WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya faɗa a yau Litinin cewa annobar COVID-19 yanzu ta shiga shekara ta uku. Ya kuma yi kira ga kasashe da su haɗa kai don kawo ƙarshen annobar. A lokacin wani taron manema labarai a Jamus, Tedros ya ce muna cikin wani muhimmin lokaci yanzu, ba za mu ci gaba da barin annobar ta ci gaba ba. A jiya Lahadi, daraktan WHO a Turai ya faɗawa kafar yaɗa labaran AFP cewa da alama nau'in Omicron ya kai kasashen Turai wani mataki. Ya kuma yi hasashen cewa kashi 60 cikin 100 na 'yan Turai za su kamu da nau'in Omicron zuwa watan Maris. A Amurka, ƙwararre a fannin yaƙi da cututtuka masu yaduwa, Dr. Anthony Fauci, ya faɗawa shirin gidan talabijin ɗin ABC na This Week cewa adadin nau'in Omicron ya fara raguwa a ƙasar. Kwanaki bakwai kenan a jere a jiya Lahadi da ƙaramar hukumar Beijing ta bada rahoton sabbin kamun cutar COVID-19 ɗan kwanaki kafin a fara wasannin Olympics na Honturu a birnin haka kuma larduna a kusa da babban birnin kasar su ma sun bada rahoton samun sabbin kamun cutar
to madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su a yayin da aka shiga halin rashin tabbas a kasar Burkina Faso inda rahotanni ke cewa sojojin sun kifar da shugaban Roch Marc Christian Kabore bayan wata tarzoman soja akan bukatar samun kayan yaki domin tankaran kungiyoyin ta'addanci masu rajin kare demokradiya a jamhuriyar Niger sun bayyana takaicin su a game da yanda demokradiya ke fuskantar barazana a mafi yawan kasashen Afirka ta yamma wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Munni Barba ya aika mana da rahoto akan haka
Har zuwa karfe 2 na ranar yau Litinin babu tabbaci game da abubuwan da suka faru da shugaban kasar Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore wanne rahotannin sanyi safiya suka ayyana cewa sojoji na tsare da shi a wani barikin sojan birnin Wagadugu a wani abin da ke kama da juyin mulki lamarin da tuni ya fara dauka hankulan masu sharhi akan al'amuran yau da kullun irin su Abdulrahman Al-Kasim
President Roch Kabore yana daya daga cikin shugabanni wanda zaben su yi kowane zabe cancanta ko inganci tunda ha shugabannin adawa ma sun halarci rantsar da shi saboda amincewa da suke sun sha kai a demokradiyance bayan abubuwan da ke faruwa a arewa maso gabas ta kasar matsala ta ta'addanci a ce kuma su sojoji sun dauki makamai sun yi halbe-halbe sun yi yunkurin juyin mulki wani abu ne wanda ya saba ma abubuwan da al'ummar Burkina Faso suka so tunda sun so a jagorance su demokradiya wannan shi yasa ma suka kori Blaise Compaoré saboda wanda suke ganin kamar ba demokradiya ke dauke da shi ba wannan kuma wani abu ne wanda ba zai aiwa ma Afirka ta yamma ba da mai ido
wasu majiyoyi a Burkina Faso sun yi nuni da cewa akwai alamar rarrabuwar kawuna a tsakanin dakarun kasar mafari ake fuskantar jan kafa wajen sanar da jama'a abinda ke faruwa a zahiri tun bayan tarzomar da ta sake barkewa a wasu barkokin soja a cikin daren jiya Lahadi wayewar yau Litinin shugaban wata kungiyar kare demokradiya a nan Niger Inusa Sauna na mai kalubalantar wannan al'amari da ke nuna alamun yunkurin shimfiɗa mulkin kama karya a kasashen yammacin Afirka
muna tirda Allah wanda ya da irin wanga irin buri da sojawa suke yi a kasar Burkina Faso yau kasashen mu ta yammacin Afirka ana so ne a maida mu kamar zamanin mulkin kama karya an yi juyin mulki Mali an yi juyin mulki Gini yanzu gashi nan ana so a yi ta Burkina Faso kuma kowane lokaci hujjojin da ake sawa sai a kawo zancen ko rikicin siyasa ko matsalar tsaro to wake yaki soje to in soje ya bar hilin daga ya dauki miliki ya koma siyasa ina ne za a samu ci gaba duk yanda milikin horahula ta zama ya yi zama alheri ga talaka akan milikin soje kuma duk tarihin duniya ba a ga inda kasa ta ci gaba ba cikin zamanin milikin soje kenan mutane su yi hatara
kawo lokacin aiko da wannan rahoto bayane daga birnin Wagadugu na cewa sojoji sun girke tankokin yaki a mashigar gidan radio da television mallakar gwamnatin Burkina Faso wato RTB yayin da suke ci gaba da watsa shirye-shirye kamar yadda suka saba a wani lokacin da jama'a ta shiga cikin halin rudani Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sulaiman Munni Barma da wannan rahoto yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu
hadaddiyar daular larabawa wato UAE ta faɗa a yau Litinin cewa ta dakila wasu makamai masu linzami guda biyu da suka auna Abu Dhabi a wata sanarwa UAE ta ce barbashin makaman masu linzami sun fado ƙasa ba tare da haddasa wata barna ba kuma babu wanda ya jakkata Ma'aikatar tsaron UAE ta ce a shirye take ta magance duk wata barazana kuma ta dauki duk wasu matakai da suka dace don kare kasar daga duk hare-hare. A makon da ya gabata, wani hari da 'yan tawayen Husi na Yemen suka dauki alhakin kai shi. Ya taba wani wurin dakon mai a Abu Dhabi, har mutane uku suka mutu, wasu shida kuma suka jakkata. Hadaddiyar daular Larabawa dai na daga cikin hadakar dakarun kasashen da Saudiya ke jagoranta da suka kai hare-hare ta sama da yawa akan wuraren 'yan Husi a Yemen tun bayan harin na makon da ya wuce. A jiya Lahadi aka fara tattaunawar kwanaki uku a birnin Oslo dake kasar Norway tsakanin tawagar Taliban a gargashin jagorancin mukaddashin ministan harkokin wajen kasar American Mataki da jami'an kasashen yammacin duniya da kuma wakilan kungiyoyin al'umma na Afghanistan a daidai lokacin da ake fuskantar tabarbarewar lamarin jinkaya a Afghanistan. Ana keɓaɓɓen taron ne a wani otel a babban birnin Norway kuma shine irinsa na farko da wakilan Taliban ke yi a Turai tun bayan da 'yan Taliban ɗin suka hamɓarar da gwamnatin Afghanistan a watan Agustan bara. An dai ta ja'inja a taron ko da yake an sake kawo muhawara akan ko su halarta gwamnatin Taliban ko a'a. Musamman tunda a Norway ake taron kasar da ke mambar kungiyar NATO da ta shiga harkokin Afghanistan daga shekarar 2001 zuwa lokacin da 'yan Taliban suka kwace kasar. Da yake magana a ƙarshen zaman ranar farko wakilin Taliban Shafi'ullah Azam ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran AP cewa ganawa da jami'an kasashen yammacin duniya wani mataki ne na halasta gwamnatin Afghanistan.
Madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Bauchi Najeriya kuma gwamnatin jihar ta sakarwa yankunan kananan hukumomi su guda 20 mara dangane da yin amfani da kudaden su kai tsaye ba tare da yin haɗaka da gwamnatin jihar ba a wani mataki na daidaita sahu wajen ɗaukar ɗawainiyar da ya rataya a kan yankunan ƙananan hukumomin musamman batun biyan albashi. Daga Bauchi ga rahoton Abdulwahab Muhammad.
Comrade Yusuf Garba Alkaleri shine shugaban karamin hukumar Alkaleri kuma shugaban kungiyar shugabannin yankunan kananan hukumomi na jihar Bauchi ya ce batun haka yake.
Gaskiya Allah ya saka wa gwamnatin Bauchi da alheri kuma lalle ya isa cikakken mutum mai cika alƙawari. A ɗaya daga cikin abubuwan da muka fahimta shine rashin ba wa kananan hukumomi dama yana ɗaya daga cikin matsaloli musamman na tsaro a wannan ƙasa. To ya ga kamar da ya faɗa cewa zai zaɓen kananan hukumomi an yi zaɓen ƙananan hukumomi ba an yi zaɓen ƙananan hukumomi ya sake ba wa ƙananan hukumomi ƴancin kansu duk abin da kage yanzu ƙaramar hukumar take yi a ƙarƙashin ta take don misali da mun zo ba musamma yawan ma'aikatan ban ƙananan hukumomi yau an waye gari komi da komi ya kuma hannun shugabannin ƙananan hukumomi da kuma ƙananan hukumomi albashin muna biya da kanmu ne through e-payment.
To kamar wani lokaci ne kuka fara aiwatar da biyan albashi da kanku?
A yanzu dai muna da cikakkun wata uku wanda mun biya da kanmu kuma ba a samu matsala ba.
Za ku miƙe ƙafa ne ku ta cin karanku ba baka.
Gaskiya wannan lokaci ba lokacin wasa ba ne. Akwai abin da ake kira local government due process. Dole sai an bi waɗannan ƙa'idodin.
A gefe guda na tuntuɓi shugaban kungiyar kwadago na jihar Bauchi, Comrade Danjuma Sale, ya taya ƙananan hukumomin wannan cigaban da aka samu. Ya kuma ja kunninsu game da batun tafiyar da kuɗaɗen gwamnati.
Wannan wani ci gaba ne mai mahimmanci saboda kasan kusan a tsarin doka kusan kowanne daga cikin su tiya ne na gwamnati bangare ne na gwamnati mai cin gashin kanta. Amma a tsarin Najeriya muna da federal government, muna da state government, muna da local government. To in ba don cin kushewan al'amurori ba da ya kamata a ce komai ma local government ita take tsarawa. To amma ƴan shekarun baya sai aka samu akasi. To a gaskiyar magana in ka lura za ka ga cewa kungiyoyi na ma'aikata Nolge da NLC suna ta kokari kan cewa a ga cewa a local government an bata autonomy na ta ba don komai ba ita local government ita ce wacce take kusa da al'umma kowa ya yabo damuwa sanar da rashin lafiya na kudin makaranta na komai da komai in ya samu councilor su zai kai wajen shugaban karamar hukuma kaga ba za ka kwatanta da a ce za ka zo directly ka kawo gwamna ko commissioner kuka ba. Mafi yawa mutanen mu da suke zaune a kauye ba san ma kowa a jiha ba su gwamna shugaban karamar hukumar su da councilor su shine gwamna su shine commissioner su. To wannan tsarin idan har aka bar shi ya gudana yadda ya kamata gaskiyar magana mutane za su ji dadi especially mutanen da suke karkara. Kira da muke da su shine komai yana da tsari naira 10 na gwamnati za a kashe yana da tsari su jami'an kananan hukumomi su yi amfani da wannan daman yadda ya kamata kada kuma ya zamana sun samu hali ne wanda za su azurta kansu kaga kuma kulliya ba za ta biya kudin sabulu ba kaga haka kuma ba za mu yadda ba mu ma za mu sayi da
Abdulwahab Muhammad bira Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton. Idan muka sake leka jamhuriyar Niger za mu ji cewa masunta a jihar Difa suna kokawa akan matsaloli da sada'a suke fuskanta biyo bayan umurni da hukumomi suka bayar na sake bude kasuwannin sayar da kifi a jihar. Wasu masuntan da suka zanta da wakilin murya Amurka sun bayyana damuwarsu akan lamarin da ke faruwan. Ga wakilin namu Abubakar Isa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Kusan shekara guda hukumomin jihar Difa suka bada izinin kama kifi, saidawa har ma da bude kasuwannin kifi. Bayan rufe kasuwannin tun shekara 2015 da aka yi don rikicin Boko Haram. Sai dai bude wannan kasuwannin zuwa yau masu kamun kifi suna fuskantar matsaloli kamar karancin tsoro wurin kama kifinsu, rashin izini na shiga kogin Chadi a hukumce da zargin amshe kifi har ma da kone shi da jami'an tsaro. Nijar suke shugaban kasuwan kifi na jihar Difa Malam Madu Ibrahim.
Sojojin sun kama kifi har sun kona. To abun nan ba abun zama bane, mun tara mutane sun tayi sun sadu da manyan sojojin sun tantamna sun yi magana ku. Amma duk da haka sojoji ba su yarda ba, wani lokaci ana kama wani lokaci kuma sai su sake su wuce kasuwa.
Wahalhalun da masu kamun kifin suke fuskanta ya yi kamari a garurukan da ke da iyaka da kogin Chadi kamar Boso, Ngegime, Kablewa. Ladi Mamman Councilor Kablewa ta tabbatar da jami'an tsaro suna amshe kifi har ma da babba ka mishi wuta.
Kifi in aka je aka kamo shi ko da ka zo da shi gashi bakin gari kana kallon gari wajen shiga da ci gari sai jami'an tsaro su karbe kifin nan sai su babba ka mishi wuta. Wannan shine babbar matsala da take ci mana tuwo a ƙarya, tunda wannan matsala ta shahi mutumin da yake cikin kabilewa gaba daya. Matsala ce wacce bamu san ina zamu je a mana maganin ta ba. Dan Allah dan Annabi jami'an tsaro su taimaka mana.
Game da wannan matsalolin da masu kamun kifi suke fuskanta, ko me hukumomin jihar Difa za su fadi ko Roji Dala shugabar majalisu na jihar Difa?
Musamman dan a karfarafa zaman lahiya da tsoro, dole sai an bincika tukun kifin na daga ina ne ya zo, wane ne ya kawo ta. Rama wannan aikin jami'an tsoro ne kuma mutane rama su gane da cewa dole sai an karfafa tsoro tukun za a yi kasuwanci. Kenan musamman ma mutane mu ya kamata su gane kuma su bada haɗin kai da jami'an tsoro don su yi aikin su yadda ya kamata.
Duk da matsalolin da ake fuskanta, kusan kasuwanni 7 na kifi addakwai a cikin jihar Difa, kuma bude wannan kasuwanni ya kawo sauki a rayuwar talakawa. Abubakar Isa, Difa Niger, sashen Hausa na muryar Amerika.
A gaida Abubakar Isa da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi Haushi dare dan to shi mara ilimin fa ko hangawa. Mai ilimi ya san martaba ga mutane, kangi marar ilimi abun rayuwa.
Assalamu alaikum, barkan ku da sake saduwa da mu a cikin shirin namu, ta da fatar kun muni lafiya. A cikin shirin namu na wannan makon za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke jin wasu kaɗan daga cikin shirye-shirye da ake yi don ganin an kawo daidaito a tsarin ilimi a jihar Gombe, musamman ga yara marasa galihu da kuma ganin cewar sun samu ilimi daidai da kowa. Yau ma za mu daura daga inda muka dakata.
Watakila a ƙarshe ban san shawara da zaka bai wa gwamnatin Najeriya gaba ɗaya jihohin arewacin Najeriya ba, ko me ya kamata su yi idan bankin duniya ta tashi kamar sun cire hannunsu daga cikin wannan ganin wannan shiri zai iya karewa nan da shekara ɗaya ko biyu masu zuwa?
Gaskiya muna ganin abin da ya kamata jihohinmu da ma manya-manyan 'yan siyasunmu a samu wani abin da ake kira ko educational tax, wanda za ana cirewa ko da kamfanoni ko kuma wani tsari wanda za ana adana kuɗi wajen ganin cewa an maida yara makaranta, because in ka duba kasashen da suka ci gaba zaka samu yanzu koda irin Sudan, in kaga Sudan akwai babbar jami'an su da ma Azhar da ka gani jami'a ce wanda waqaf yake rike da ita ba wai gwamnati bane, to akwai bukatun gwamnatoci ayi irin wani waqafi wanda za a zo ana duba yaran da ba su zuwa makaranta ana maida su makaranta, in kuma gwamnati ne ana duba kamfanonin da ake da ya zamana akwai educational tax da za ana cire musu wanda da wannan za ana amfani ana maida yara wanda ba su da galihu ana maida su makaranta. In aka dauko irin wannan tsari din zaka ga in kuma akai abun da gaske ba haincin mu na ƴan Najeriya ba, to zaka ga dai tsakani da Allah yara da yawa sun koma makaranta, kuma nan da shekaru kadan sai kaga an yashe yaran da ba su zuwa makaranta. Waqafin Azhar da aka yi da wasu manya-manyan jami'o'i a duniya gaba ɗaya zaka ga har mu yaran mu na nan Najeriya suna cin gajiyan wannan waqafi din, to kaga akwai bukatan masu hannu da shuni da gwamnati da a zauna a sake nazari, in ma za a kira summit ne on educational reform na Northern Nigeria, wannan abu ne wanda za a yi marabalale da shi.
Kalubale dole ne akwai kalubale, saboda in kaga mu nan ba mu saba irin wannan abun da aka fada ba, a duba na kasa a tallafa musu, kuma wasu za su ga kaman ai saboda siyasa, wani zai ga kaman a to ai ba jam'iyyar mu bane ba zai tallafa ba, wani kuma zai ga ba zai iya bada wani gudumawa ba, to irin wannan kalubalen zaka ga gaskiya akwai su, wasu kuma iyayen su ce to mu ba za mu tura yaran mu su zo karatun zamani ba, wanda har yanzu akwai wanda suke da wannan fahimta din, to kaga akwai bukatan gwamnati ta shigo baki daya, akwai bukatan su ma wanda suke da wannan fahimta na ba za mu bari yaran mu su shiga karatun zamani ba, su gane cewa zamani yayi nisa, kuma in ba ka zo ka hadu da zamani ba za ta tafi ta barka.
Ina fatan ka a dangane da wannan shiri da aka fara aiwatawa nan jihar Gombe.
To muna fata abu ya daure, koda bayan wannan program ya samu wani tsari wanda gwamnati za ta cigaba da shi, duk da daman akwai subeb wa hukumar bada ilimi a mataki na farko, suna da department na tsangaya, akwai bukatan a karfafa shi kuma su fita su fadada su nemo taimako su nemo su assasa abubuwa da yawa wanda zai za a tallafa irin wannan tsari da kudi kadan, in kai mamaki abin da aka yi a shekara daya na maida yara, to inda an yi shekara hudu ko biyar ko shida ana yi da yawa, yanzu yara zaka samu sun koma makaranta suna rubutu suna karatu, to muna kira ga gwamnati da kowa ma ba gwamnati kadai za ta ma komai ba, akwai bukatan mutane da suke da dama kuma su shigo cikin harkan ilimin nan a samu a inganta shi kuma a bawa yaran mu, saboda idan ba mu yi ba duk abin da yake jawo tashin hankali da rikici da su boko haram su duk rashin wannan ilimi din ne, to amma aka samu wayayyar al'umma ko al'ummar da take inganta haka sai kaga mun samu nagartacciyar al'umma.
Masauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Abdullahi Baffa Ahmed Garkuwa, shugaban samar da tsarin ilimi na bai daya a jihar Gombe, sai duk ilahirin abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, da wanda ta bada umarni Julie Lazarus Gratium, ni kuwa Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace.
To madalla a gaida Yusuf Harande, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar email. To bari mu faro sakonnin namu da sakon Mahmud Salu Kauran na Moda Zamfara. Ya ce yawan samun juyin mulki a kasashen Afirka ta yamma wani abun damuwa ne, kuma hakan ya kara fito da kalubalen da ke gaban kungiyar ECOWAS na gadin tacin kari wannan matsala. An yi juyin mulki a kasar Mali da Gini, gashi kuma yanzu kuma sojoji na yunkurin gudanarwa a Burkina Faso duk a yammacin Afirka ta yamma. Sai kuma sakon Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers. Ya ce ilimi dai shine jagoran komai a cikin al'umma, to amma sai dai ranar ilimi ta duniya ta zo ta samu dimbin yaran makarantu a sassa na Najeriya cikin hutun dole a sanadiyar rashin tsaro mai inganci. Da wannan ne kuma muke kira ga mahukuntan kasar mu cewa su sani haƙƙin samar da hanyoyin ilimi ta kowace fuska yara kai akan su, da fatan za su yi hubasa don sauke nauyin da Allah ya dora musu wanda kuma zai tambaye su akai. Sako na gaba ya fito ne daga Abubakar Kawo Girgir. Yace ya kamata a gudanar da binciken gaskiya cewa wani sanata a jihar Borno ya tura yaransa ƴan daba inda suka ci mutunci da kuma zaluntar wata mata har wajen sana'arta, domin wannan abin takaici ne matukar abin ya tabbata gaskiya. Muna kira ga gwamnatin Borno da ta Najeriya su dauki kokarin mataki akai. Sako na karshe na cewa salam VOA Hausa. Muna kira ga kotu da ta gaggauta daukar mataki mai tsauri akan malamin da ya garkuwa da dalibansa mai suna Hanifa, domin hakan ya zamo darasi ga na baya. Wasika daga Yahaya Danno Azare da na Mairo Umar Magira da Umar Abubakar Odoji Azare tare da Tahir M. Tahir Jambulo. Tuma dalla yanzu ko ga Maryam Dauda ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Rahotanni da ke fitowa daga kasar Burkina Faso da ke yammacin Afirka sun ce sojoji masu bori sun tsare shugaba Roch Marc Christian Kabore da mambobin gwamnatinsa. Kafofin yada labarai sun ce an samu rahotannin kazaman fada a kusa da fadar shugaban kasar da ke Wagadogo babban birnin kasar. Burkina Faso dai ta samu kanta cikin rikici da ƴan kungiyoyin ƴan ta'adda masu alaka da Al-Qaida da IS tun daga shekarar 2015. Wakilin kungiyar tarayyar Turai a EU a fannin harkokin waje Josep Borrell ya faɗa a yau Litinin cewa EU ba ta shirin bin sahun Amurka wajen dauke iyalan jami'an diplomasiyar ta daga Ukraine a daidai lokacin da Ukraine din ke zaman tankiya da Russia. Borrell ya yi magana a yayin da ya je wani taron ministocin harkokin wajen EU wanda sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai halarta ta yanar gizo. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a yau Litinin cewa annobar COVID-19 yanzu ta shiga shekara ta uku. Ya kuma yi kira ga kasashen duniya da su haɗa kai don kawo ƙarshen annobar. A lokacin wani taron manema labarai a Jamus, Tedros ya ce muna cikin wani muhimmin lokaci yanzu, ba za mu ci gaba da barin annobar ta ci gaba ba. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa wato UAE ta faɗa a yau Litinin cewa ta dakila wasu makamai masu linzami guda biyu da suka auna Abu Dhabi. A wata sanarwa, UAE ta ce barbashin makaman masu linzami sun faɗo ƙasa ba tare da haddasa wata ɓarna ba, kuma babu wanda ya jakata. Ma'aikatar tsaron UAE ta ce a shirye take ta magance duk wata barazana, kuma ta ɗauki duk wasu matakai da suka dace don kare ƙasar daga duk wasu hare-hare.
Kamar sauraro takaitattun labaran duniyar da muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu mika ta'aziyya ga limamin Yarbawan birnin Kubasi Alhaji Tanko na rasuwa Hajiya Nimatu Alhaji Majid, wanda Allah ya mata rasuwa a birnin New York a nan Amurka, kuma aka yi jana'izarta a ranar Lahadi, wanda za a yi addu'a a gobe Talata a gidan Alhaji Alwa'iz a birnin Kumasi. To Allah ya jikanta da rahama ya gafarta ma sauran magabata. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Lazar Grisham da ta taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na wannan la'asariya Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.